dan kajin gina da annabi abinda a mafarki baka taba zaton zaka haɗu da shi ba ya haɗu da shi to kaga yanzu ba dan manzon Allah ba yanzu an ce ka je inda sharo Ibrahim yake ba zaka iya zuwa ba dan an ce ka je ka je inda yake ma ke so nake in ganshi ba zaka ganshi ba amma saboda girman shugaba shi ma yau gashi ya zo ya zauna a kofin manzon Allah yana so ya ji zancen shugaba sallallahu alaihi wasallam to kaji matsayin manzon Allah malam eh shine nake faɗa sanda muka je Madina malam in kaga kofan nan wallahi sai ka faɗi kofan nan ta shugaba sai dai ka ji kafarka tana wani abu malam tsugunawa za ka yi sai ka ga in kwanciya ma kai baka biya haƙin gurin ba to haka shugaba yake sallallahu alaihi wasallam to duka waɗanda suka jingina da shi sun rabauta da arzikin duniya da lahira